أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله دادا مُتِكِمُ وَنَمَسَلَّاتِ إِنَّ ذَمَّ تَجْبَدَ كَرَاتُ مُتِكِمُ وَنَلِتَابِنَا رِسَالَةً مُنَا فَاتَ أَبِنَ ذَمَّ كَرَنْتَ اللَّهِ بَامُ لَدَى أَكِيْ إِنَّ ذَمَّ يُكُسْكُرَ اللَّهِ جَابَرَ تَمَنَا To kamar yadda shi wannan littafi yake ya kasu zuwa kashi uku akwai bangaren tauhidi shine wanda muka gaba to yanzu zamu shiga bangaren ibada to can ai gaba can zamu je mu bar ibada sai mu shiga kuma bangaren abin da ya shafi wato abubuwan da ya shafe mu abin da ya shafi su kasuwanci da sauran makamantan irin waɗannan in ka duba wani sharhi na wannan littafi na faka hani wanda ake kiran shi a tahrir wa tahrir yace matsala dai sai da wannan malami ya kawo matsala 4000 a cikin wannan littafi na abin da ya shafe mu to kaga kuwa ashe ba karamin aiki shi mai risala yayi ba a cikin wannan littafi din to muna fata Allah ya ba mu dacewa shi kuma Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama zamu soma daga babi na farko yau inda malai yake cewa babu ma yajibu min hulubu wal guslu wannan abinda babin zai magana akai kenan wato babin abinda yake wajaba minhu da gare shi al wudu alula wal guslu da wanka wannan abubuwa guda biyu wato zaka iya cewa duk wanda yayi wanka yayi alula amma ba duk wanda yayi alula ne yayi wanka ba wannan shine abu na farko da za ka dai inda kaji an ce wanka na addini wanka na shari'a to duk wanda yayi shi yayi alula a cikin sa mun gane wanda duk abin da za a yi da alula to za a yi shi da wanka mun gane to amma ba kowanne ne kuma hukuncin sa yake hukuncin sa dai ba daya ba to amma duk wanda yayi wanka alula ta shige ciki amma ba duk wanda yayi alula ne wanka ya shige in bai zama wajibi ai wanka in kai alula wannan bai dauke maka ba amma duk inda aka ce wajibi ne kai alula sai kai wanka na shari'a a wajen to alula ta shige ciki da baki daya ba sai ka zo kuma ka ce za ka yi alulan ba shi wannan kalma na alwudu shine alula din gabaki daya aikin da kana yi ma alwudu kamar wasali sama kace alwabu to ya zaman to ruwan da ake yin alula shine alwa kamar kai wa wawun fata to haka shi ma guslu aiki na wanka din na shari'a sunan shi guslu kana yi mace al-ghuslu to ya zaman to ruwan da ake yin wanka da shi to wannan yajibu wajibi ne lima yakhruju min adil makhrajin saboda abin da ya fita daga cikin mafita guda biyu shi alula a shari'a gabaki ɗayan shi wajibi ne da nassi na al-Qur'ani da kuma sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cikin al-Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn mun gane ko in kun tashi ko kai nufi nan idza qumtum in kun yi nufi na yin sallah to faghsilu wujuhakum ku wanke fuskanku ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum da hannayenku kaga wannan nassi ne na alqur'ani shi sai ka je can cikin muktasar da yazo kan alula shi bai so mu wanke hannu zuwa a sai yace kawai a so mu alula yace to wanke abinda yake tsakanin kunne da kunne bai ce wanke fuska ba sai yace wanke abinda yake tsakanin kunne da kuma mafita gashi da haba to ina ne wannan a jikin mutum kaga fuska kenan to manya kenan an je advanced level sai ya kawo ta abiri da wannan yawa to sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi lalle Allah baya karban sallan man ahdasa duk wanda ke da hadasi hatta ya tawabba'a har sai yayi alula to wannan akan al'amari na alula la khilafa babu sabani bainal a'immata tsakanin shugabanni wato a tsakanin manyan malaman addini babu sabani kan cewa alola wajibi ne. To ana yin wannan alola lima ya khurji saboda abin da yake fita ko ya fita min ahadil makhraje ne daga ɗaya daga cikin mafitan nan guda biyu sune abin da suke sanyawa ayi alola. Na farko shi wannan da yace ahadil makhraje ne yana magana akan hadasi kenan. To abubuwan da suke sa alola kuwa guda biyu ne, akwai hadasi akwai kuma dalilin hadasi din, akwai hadasi akwai dalilin hadasi shine ake kira asbab. Kamar yanka koma can cikin daga littafai na su'ala ridin zaka ji sun ce hadasun wa asbabun, akwai hadasi da kuma dalilan su. Yawwa shi wannan abinda ke fita daga ahadul makhrajaini wato hadasi ne ɗaya daga cikin mafita guda biyu ko gaba ko baya shine ta azzakari ko kuma ta dubura shine ce min baulin na daga fitsari aw ga'idin ko kuma bayan gida aurihin ko kuma rihi aw lima yakhruju min azzakari ko kuma daga abinda ya fita daga azzakari min mazyin na daga mazyi shi ko in mazyi ne ya fita to wannan ma al-ghusl az-zakar kullihi dukkanin azzakarin za a wanke shi. Me ne ma mazyin? So to kaga nan ya kamata mu sani in yanzu alal misali sai aka ce ibadan kaf sai ka san shi sai ka san yanda bimala sai ka san karatun shi kafin ka yi shi to za a jaddade ko wasu ba su isa kan ibadan ba. Mun gane ko to shi yasa al'amari na taqalidi shi kuma yanzu shi kuma taqalidi shine karatayi ga wani mujtahidi zan yi aiki da abin da ya faɗa min na ibada to wannan ya halatta a tsakanin jamhurul ulama duk sun ce wannan ya halatta mutum ya yi taqalidi. Ibn Usaymin yana cewa kai wannan ma ya zama wajibi ga duk wanda bai san ilimin ba ya yi taqalidi ga wanda ya sani. Haka Ibn Usaymin ya bada wannan fatawa din a nan kurkusa kenan ballantana a baya. Akwai dai shashin wasu daga cikin Mu'tazila wanda suka ce a'a babu dama kai taqalidi duk abinda zaka yi na ibada kuma sai ka je ka karanta shi ka san shi. Mun gane ko? To alayati halin to kaga nan sai malam yazo yana fassara mana ma menene wannan mazyi din. Yace huwa ma'un abyab ruwa ne fari raqiqun sassauka yakhruj yana fita inda lazzati wani lokacin da mutum ya yi sha'awa bil in azil tashin azzakari inda mula'abati a lokacin wasa awi tizgaru ko kuma tunani. To me isa malam ya kawo wannan siffa har ya faɗi ga ta lokacin da yake fita da kaza da kaza? Itirazan kiyayewa ne na fitan shi ala ghairil adati lokacin da mazi ya fito amma kuma ba a hanya na al'ada ba. Alal misali sai mazi ya fito ta hanyar rashin lafiya. To wannan babu batun cewa alola ta kare ko kuma babu batun cewa sai an yi alola da wannan. Mun gane ko shi yasa sai ya kawo siffa din ta wani irin lokaci ne mazyin ya fita. Bal ba mazyi ba ma hatta ko da mani ne ya fita. Duk zai kawo maka ga siffan ta inda ya fita inda mula'abatul kubra kaza 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 kaza. Me yasa ake kawo wannan siffan sai ya fita ta irin wannan waje? Ihtirazan shi ma kiyayewa ne yau sai ga mani ya fito amma ba ta wannan yanayi ba. Kamar yanzu da ake tsananin sanyi nan sai aka ebo ruwan sanyi domin azabtar da mutum sai aka fara wa mutum fara masa wannan ruwan sanyi har mani sai ya kage ya fita daga al'adan da aka san mani kan fita. To wannan mani bai karya alola ba. Mun gane ko? Ko kuma yau sai aka zo ne aka samu ga mutum kuma yayi fitsari amma fitsari na tsutsa. Eh tsutsa ta fita daga gaban shi. Kaje shi ma abu ne wanda ya fita daga gaba da an ce ma ya khruju min ahadis sabilin abinda ya fita daga ɗayan abubuwa guda biyu ko ta dubura ko ta azzakari. To yau kuma tsutsa ne ta fita. Ya saba ma al'ada wannan bai karya alola ba kuma bai sa ayi alola ba. To duk wannan shine da abinda yasa malaman suke bayani irin wannan saboda ya bayyana maka ga inda al'amarin yake. Mun fahimci wannan shine yace huwal ma'ul raqiqun inda al-mula'abati aw tizkari wa amma al-wadi. To akwai bayan abinda yake fita gaban mutum sun kai wajen guda hudu. Na farko akwai shi wannan bauli din fitsari wannan sananne ne. to sai gashi ga mazi shine muka yi magana anan sai kuma wadi yace wa ammal wadi amma kage shi wadi wa huwa ma'un khasirun shi ma ruwan wanda yake sassauka yafruj wanda yake fita bi isril bawl a ƙarshen fitsari mun gane ko shi kuma yajibu minhu ma yajibu minal wudu'i hukuncin sa ya wajaba ga wannan abin da ya wajaba ga alula shi yana fita ne a ƙarshen fitsari wani lokacin kuma zaka je fitsarin ba zai zo ba shi din ne kadai da yazo shi ake kira wadi wannan yafi samuwa ga duk wanda yake daga shekara 40 yayi sama yawa shine inda wadi yake to wannan duk hukuncin su hukuncin fitsari ne wato bi ma'ana za a yi tsarki na wanke azzakari wa ammal maniyu to amma shi ko maniyi ba wa huwa al-ma'u ruwani ad-dafiq kage ya so mu siffanta mana wato abin nan nashi kamannin sa ruwa ne ad-dafiq wanda yake tunkudan juna allazi yakhruju wanda yake fita inda lazzatul kubra wajen jin dadi wanda yake mai girma bil jima'i ta hanyar jima'i in baka gane shi a haka ba to ra'ihatu huwarin sa kara'ihatul dal'i kamar warin hudan dabino ne to hudan dabino ba wai shi kwallon dabino ake nufi ba in kaje kan hudan dabino akwai wannan garin kan hudan dabino to shine ke yin wannan warin to haka warin sai ke za ga shi dan gari wanda inda zaka taba kan dabino din duk mijin shaka zai taso a hannunka to haka warin mani yake kara'ihatul dal'i wa huwa ma'un wa ma'ul mar'ati amma mani kuma na mace fa shi kuma ma'ul radiqo shi kuma ba irin wancan bane ruwa ne shi ma wanda yake sassauka amma asfar wanda yake fatsifatsi yajibu shi ma wajibi ne minhu a ga wannan adhur shi kuma batun tsarki ake yi mun gane ko fa yajibu min hadha adhur jami'il jasad a wannan al'amari na mani ya zama wajibi a tsarkake jami'al jasad dukkanin jiki kama yajibu min uhuril haibati kamar yanda yake zamowa wajibi a yi tsarki daga a yi tsarkake jiki gaba daya daga haila to amma damul istihaba amma jini kuma a cikin jinainai da mata suke da shi akwai damul haibi jini na al'adan su akwai damul istihabati akwai kuma jini na istihaba zamu zo mu bayanin sa akwai kuma jini na annifas wato abin da biki bayan mace ta haihu to shi wannan damul haidi da damul nifas dukkanin su idan sun dauke wannan shi ma tsarki ake yi na dukkanin jiki amma damul istihabati jini na istihaba shi jini na istihaba shine jini na ciwo mun gane ko akwai jini na ciwo to wannan shine jini na ciwo fa yajibu minhu al-wudu'u alwala ne ya zama wajibi akan shi ya jini na ciwo yake shine jinin nan wanda ba na al'ada ba kuma na aiwa ba amma kuma gashi ya fito kamar alal misali mace ta saba yin al'adan ta kwana uku da ta saba yin al'ada kwana uku to tai kwana uku al'ada sai bai dauke ba da al'ada bai dauke ba karatu yace to ta ƙara kwana uku akan wannan al'ada za ta kasance domin lokacin take cikin wannan al'ada kaga babu sallah a wannan lokaci din yawa babu sallah babu azumi shikenan to in ta ƙara kwana uku bai dauke ba a wannan lokacin sai ta yi wanka bi ma'ana a mazaunin ya dauke amma kuma fa yana ci gaba da zuwa to wanda yake ci gaba da zuwa nan ya zama to jini na istihala shine jini na ciwo na yawa daga nan wajen sai wajen neman magani ba zai hana sallah ba zai hana komai na ibada ba za ta ci gaba da sallah za ta yi azumi ita hukuncin ta na mai jinin irin wannan jini in ta gama za ta rama azumi amma ba za ta rama salloli ba haka na Aisha ta bada wannan jawabi din shi ana umurtan su su rama azumi banda sallah ga baki daya to wannan shi mai ji ita mai jini na istihaba ya fa yajibu min hulubu alulani ya zama wajibi daga wannan jini din wa yastahabbu laha an so gareta ita mai jini na istihaba ولسلسل بولي ده متسلسل انفصالي وان ده بقى ايه ريك انفصالي يا وشي متسلسل ايه ان يتوبع سي الاولى لكل صلاه وكل صلاه شيء تسلسل انفصالي شيو ني هكا شي ما انت انسحاب شيو ني فسبوده هكا تنده يا زمانتو شيو فتن فصارين bayan mutum yayi alola in yana da tsalsul na fitsari fitsari kan ya fita a kowane lokaci fa yau zai ya fita kowane lokaci to in yana da wannan larura din in dai har yayi alola to koda wannan fitsarin ya fito yayi sallan shi wannan bai karya masa alola ba yau to amma zai ce shikenan yanzu ya rike alolan daga azhar zuwa la'asar ba shine mustahabbi ne ya sake yin alola idan la'asar ta zo hakan nan musabbi ne sake alola idan magriba ta zo ko kuma tsakanin magriba da isha'i mun gane ko to mustahabbi ne ya canza alola saboda wannan tsalsulin fitsari din mustahabbi aka ce mun gane ko to wannan shine hukuncin irin wannan to hakan nan tsalsulin yake na fitsari da na rihi akwai mai tsalsulin rihi mun gane ko wato kowane lokaci yana rihi kamar yadda basir yayi yawa a cikin jama'a shi yasa zaka samu a can cikin muftasir ya cewa wa balalu basurin ufiya an yi rangwame ga balalu basur ya akwai basir mai tsiro ba shine mai fitowa waje to shi kuma yaya za a yi mu'amala da shi a wajen ibada mun gane ko to ufiya shi ma an yi rangwame baka ce wato sai naje an yi kaza Allah bai sanya mana cikin addinin nan min harajin na wani kunci ba mun gane ko ufiya sai ce an yi rangwame a wannan waje din to shine nan malam yake cewa wa yajibu alwudu to ya zamanto wajibi mun gama da abin da yake na hadasi nan za a shiga asba ويجب الوضوء الاولى تزمت واجب من زوال الاكل daga lokacin da hankali ya gushe kaga shi ba ataba abne da ya fita min ahadil makhrajin ba to wannan shi ake kira sababi domin idan hankali ya gushe har ma mutun zai yi fitsarin bai sani ba zai yi gayi din bai sani ba zai yi kaza bai sani ba to saboda haka wajibi ne allo ayi allo la min zawal alaql daga gushewar hankali binomin mustaqilin hankalin nan ya fita ta dalilin bacci ne mai nauyi bacci mai nauyi eh tirazan wannan shine shi ma kiyayewa ne daga bacci wanda ba shi da nauyi menene bacci mai nauyi an fassara mana daga baya shine baccin da in kana yin sa za an shiga ɗakin ka an fita ma baka sani ba to wannan alola ya zamanto wajibi domin hankalinka ya tafi daga nan hankali ya tafi wai kai fitsari ne ko kai rihi ko kai menene duk ba a maganan wannan in dai hankali ya gushe ta dalilin wannan bacci mai nauyi to alola ya zo alola ya zanto wajibi amma in bacci mara nauyi ne fa babu wani batun alola Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa muna jiran sallah a yi sallar isha'i muna zauna a cikin masallaci dayan mu kanshi yana goran na daya ta dalilin mene ta dalilin wato baccin da ya dauke su shine muke cewa mai gangadi ko yawa to ai kage shi ma ai dan uwan bacci ne to amma shi kuma ba mai nauyi ba eh bacci wanda ba mai nauyi ba shine duk wanda yazo kana halama kana jin ma maganganun duk da ake yi eh kana jin magana mafi yawa irin baccin da awa baccin da yake daukan matuka shi wannan mai nauyin gaske ne koda ba shi da sahi yana da nauyi bai san me yake ciki ba so sai kai to min zawali al-aql binomin mustaqil aw ijma'in ko kuma mutun ya suma aw sukrin ko kuma mutun ya shiga maye duk hankali ya tafi to wannan wajibi ne wato alola a daidai wannan wajen aw tahabbuda jununin ko kuma bigewan jinnu ya mutun ya fita hankalinsa ta dalilin wannan bai san me ke ciki ba to wajibi ne yayi alola hakan nan wajibi ne alwudu yin alola nan min al-mulamasati daga inda mutum ya shafi mace lillazzati domin ya ji dadi in dai ka shafi mace lillazzati domin jin dadi to wannan alola ya zanto wajibi a wannan ka gani ya kenan ko ya wajabta yin alola ka samu jin dadin ko baka samu jin dadin ba shine eh zamu zo wannan waje din ka samu jin dadin ko baka samu jin dadi ba alola ya zamanto wajibi ko kuma ka samu jin dadin ba tare da niyyan ka ji dadin ba alola ya zamanto wajibi amma in ka shafe ta ba da niyyan jin dadi ba kuma baka ji dadin ba to wannan alolan ka nanan kamar alal misali ka kai taimako mata ne ta fada a gaban ka ya za a yi ka kai taimako babu wanda zai taimaka mata ka kai taimako ka daga har an sace a mashin ko keke na kai ta tafi wannan babu komai akai to amma wanda process na kaiwa taimakon kuma ka daga ta har aka sace a mashin kuma sai kai ka ji dadi a wannan wajen to alola ya kare wannan shine bambanci din wal mubasharatu ko kuma mubashara rungume ne ya bil jasad da jiki lillazati domin jin dadi wannan shi ma alola sai an yi wajibi ne wal qiblatu ko kuma sumbanta lillazati domin jin dadi shi ma ya wajabta alola wa min masu zakari haka nan ma daga shafan azzakari shi ma alola ya zamanto wajibi a wannan waje din amma waqtilifa an yi sabani tsakanin malamai fi masl mar'ati farjiha inda mace ta shafi farjinta fi ijabil wudu'i bizalika wai shin alolan ya zamanto wajibi ga wannan da yin wannan ko kuma bai zamanto wajibi ba to nan ne inda malamai suka yi sabani wasu suka ce a ya zamanto wajibi wasu suka ce a bai zamanto wajibi wasu suka ce ya zama wajibi in altafat yada ha alaiha inda ta danki farcen nata da hannunta to wannan alola ya zamanto wajibi mun gane ko to insha Allah zamu kwana anan zamu tashi waje jibu duhurum mimma zakarna min khurujil ma'id dafit lil lazzati fi nawmin aw yakzatin insha Allah zamu kwana anan in abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.